This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 8 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan karan shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka ka ziyara a nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. A yau Asabar, Isra'ila ta matsa kaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yakin kasar yake neman aiwatar da barazanansa na yin murabus daga gwamnatin da ke fuskantar matsin lamba akan yadda take gudanar da ayyukan sojinta. An kai hare-hare a sassa daban-daban na zirin Gaza, kuma bisa ga dukkan alamu an mayar da hankali ne a tsakiyar yankin Falasɗinun, kamar yadda shaidu da 'yan jaridar AFP suka rawaito. An ci gaba da kai munanan hare-hare duk da bin diddigi da Isra'ilin ke yi, bayan da jiragen yakinta suka kai wani hari a ranar Alhamis akan wata makarantar da ke karkashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda wani asibitin Gaza ya ce an kashe mutane 37. Rundunar sojin Isra'ila ta amince da kai harin a sansanin 'yan gudun hijira na Nusrat, inda ta ce ta kai hari kan sansanin kungiyar gwagwarmayar Islama ta Falasɗinu ta Hamas tare da kashe 'yan ta'adda 17. Hamas da ke mulkin Gaza tun shekarar 2007 ta zargi sojojin da bayar da bayanan ƙarya. Kungiyar ta ce mutane uku da Isra'ila ta lissafa a cikin matattu na nan raye. Hukumar UNRWA ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinu da take gudanar da makarantar ta yi Allah wadai da farmakin na Isra'ila a kan wani wuri da ta ce yana ɗauke da 'yan gudun hijira 6,000. A yau Asabar, rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine ta sanar da cewa ta kakkaɓo jiragen saman yakin Rasha marasa matuƙa guda 9 a cikin 13 da aka harba su a yankuna 4 na ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa an harbi jiragen yakin shaidar da Iran ta kera a yankin tsakiyar Poltava da kudu maso gabashin Saprosia da Dnipropetrovsk da kuma yankin Kharkiv da ke arewa maso gabas. An harba makami mai linzami guda ɗaya samfurin X-59 na Rasha da aka harba daga yankin Kursk na Rasha. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk, Sherhi Lysak, ya ce harin da jirgi mara matuƙin ya kai a cikin dare ya lalata gine-ginen kasuwanci da na zaman jama'a da kuma layin wutar lantarki. Kawo yanzu dai ba a bayyana irin barnan da aka yi a wasu yankunan ba. A halin da ake ce kuma dakarun tsaron saman Rasha sun lalata jirgin Ukraine guda 3 a yau Asabar a garin Mozdok na jamhuriyar Osita Alania na Rasha, in ji shugaban yankin Sergei Menailo. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zaɓe a Slovakia da Italiya da sauran ƙasashen tarayyar Turai suna kada ƙuri'a a yau Asabar, rana ta 3 na zaɓen 'yan majalisar dokokin Turai, inda jam'iyyu masu ra'ayin demokaradiyya da masu ra'ayin riƙau suke neman samun galaba a cikin mambobi 27 na ƙungiyar. A ƙasar Slovakia, batun yunkurin kashe Firaministan ƙasar Robert Fico mai ra'ayin riƙau a ranar 15 ga watan Mayu shine ya mamaye zaɓen da ake yi, lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar mai yawan mutane miliyan 5,400 ta da hankali a duk faɗin Turai. Masu sharhi sun ce harin na iya ƙarawa babban abokin ƙawance ga gwamnatin haɗaka ta jam'iyyar Smart Direction mai bin tafarkin demokaradiyya damar lashe zaɓen. Fico, wanda ya hau ƙaragen mulki a kakar da ta gabata bayan da ya yi yaƙin neman zaɓe a kan wani dandalin goyon bayan Rasha da ƙin Amurka, yana murmurewa daga raunuka da dama bayan harbin da aka yi masa a cikinsa yayin da yake gaisawa da magoya bayansa a garin Handlova. ya murmure ne a lokacin da zai yi jawabi ga al'umman kasar a wani faifan bidiyo da aka nada, wanda shine bayaninsa na farko a bainar jama'a tun bayan harin ɗan sa'o'i kalilan kafin a fara lokacin kawaici na zaben ranar Laraba. Ko da yake Fiko bai yi magana kai tsaye game da zaben ba, ya cecaki tarayyar Turai, yana mai nuni da cewa an kai masa hari ne saboda ra'ayinsa da ya bambanta da na Turan. A ƙarshe, a ranar Juma'a wata kotun ƙasar Zambia ta yanke wa 'yan ƙasar China 22 hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo bisa laifukan kutsen yanar gizo da kuma damfara da yaudara ta yanar gizo da ke auna 'yan ƙasar Zambia da wasu mutane daga Singapore da Peru da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ita dai kotun majistira ta Lusaka babban birnin ƙasar ta yanke wa mutane hukuncin zaman gidan kaso daga shekara 7 zuwa 11. Kotun ta kuma ci su tara tsakanin $1,500 zuwa $3,000 bayan da suka amince da aikata laifuka masu alaka da yaudara ta kwamfuta da kuma aiki da yanar gizo ba bisa ka'ida ba a ranar Laraba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a masu sauraron mu, yanzu sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau za mu fara kawo muku kashi na biyu a hira da wasu gwamnonin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kwanakin baya. Yanzu zan mika ku ga Murtala Faruk Sanyinna wanda zai jagoranci shirin. Murtala, bismillah.
Daga cikin manyan matsalolin da arewacin Najeriya ke fama da su, taɓarɓarewar ilimi da rashin aikin yi na kan gaba-gaba. Shin me gwamnonin jihohin yankin suke yi domin shawo kan waɗannan matsalolin? Yanzu haka muna tare da gwamnoni 3-4 daga yankin domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin. Daga cikin su akwai Gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa, wanda kafin wannan mukamin taimakon gwamna ne a gwamnatin da ta gabata. Haka kuma muna tare da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi, wanda shi kuma kafin zama gwamna dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi. Sai kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto, injiniya Idris Muhammad Gobir, wanda tsohon hadimi ne na musamman ga ministan harkokin 'yan sanda a Najeriya. Haka kuma muna tare da gwamnan jihar Niger, Muhammad Umar Bago, wanda shi kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dokoki ta tarayya. To bayan waɗannan, muna kuma tare da mutane wato musamman 'yan Najeriya mazauna nan Amurka, waɗanda su kuma za su gabatar da tambayoyi ga bakinmu. Dukan ku muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren. To idan na fara da gwamnan jihar Jigawa, na san da cewa ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da da daman ku kuka yi yakin neman zaɓe a lokacin. To sai dai ana ganin yadda ilimi yake, ko kuma ana ganin cewa kusan shekara 8 yanzu jihar Jigawa ba ɗauki sababbin malamai ba, tare da wasu matsalolin da ake ganin ɓangaren ilimi yana fuskanta. Anya, da gaske ake za a cika waɗannan alƙawura da aka yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To gaskiya ne ilimi yana ɗaya daga cikin ƙudurorinmu guda 12 da muka yi yakin neman zaɓe da su a jihar Jigawa. Kuma alhamdulillahi, abu na farko da muka fara yi da muka shigo shi ne ita kanta ma'aikatar ilimin, muka duba ta muka ga yadda take da girmanta, sannan muka tabbatar cewar idan dai ana so aikin ne ya tafi daidai, to ya kamata a rage burokrasi a cikin harkar aikin. Saboda haka muka raba ma'aikatar ta zama kashi biyu. Muka yi makarantar kula da ilimi mai zurfi da kuma ilimin matakin farko, wato basic education da higher education. Kowace aka yi mata kwamishina na daban, sannan wannan ya bada damar cewar za a samu kula ta musamman a kowane bangare. So wannan shine abu na farko da muka fara. Abu na biyu, tunda mun yarda cewar ilimin nan shine garkuwa, da muka zo kasafin kuɗi na jiha na farko, kashin harkar ilimi ita muka ba kusan kashi 32 bisa 100 na kasafin kuɗin jihar Jigawa na shekara ta 2024. Wannan gaskiya ya bamu damar mu yi abubuwa da yawa. magana da ka zo sannan muka zo ɗaukan malamai, of course malamai a harkar ilimi musamman wato duk idan aka ce muka za ka iya wadata kowace makaranta da malamin da iya malaman da suke bukata, abu ne wanda ke ba za ka yi shi cikin sauki ba. Saboda haka abin da muka ga ya dace shi ne mu ɗauki census na ina makarantun su shiga baki ɗaya. So yanzu dai muna da complete census na malamanmu a kowace makaranta da suke da jihar Jigawa. Mun san yawan malamin, mun san makaranta malami nawa ne, mun san guda nawa ne, wani malami ne yake koyar da wani subject, da waye yake koyar da wani, duka muna da wannan. Saboda haka base da muka samu wannan shi yasa muka fitar da policy. Na farko dai muka ga cewa hada makarantun nan da malamai zai yi wahala, so sai muka kawo harkar technology a cikin ilimi din. Muka yi ilancin wani abu da ake kira Jiga Compete, wanda yake wannan zai ba mu damar malamai a sa masa kayan lesson plan da sauran duka abin da ake so a koyar a cikin na'ura, sannan a gudanar da karatun. Wannan yayi mana, ya taimaka mana kwarai da gaske.
Na'am, to bari mu je ga tambaya ta gaba da zamu yi wa gwamnatin jihar Kebbi. Wato wani rahoto da cibiyar The Cable Index ta fitar ya nuna cewa jihar Kebbi kamar ita ce kan gaba wajen adadin dalibai yara waɗanda ba sa zuwa makaranta, wanda jihar Kebbi tana da kashi 67.6, wanda ya nuna cewa kusan daga cikin kowane yaro 10 a jihar Kebbi yaro 7 ba sa zuwa makaranta. Shin wannan anya bai taya muku da hankali ba kuwa?
To wannan sakamakon da aka fesuwa mu dai ba mu yarda da ba gaskiya ba ne, saboda komai ba, saboda mu ne yakin Kebbi, mu muka san abin da ke faruwa a cikin Kebbi. Kuma na zo a matsayina na malamin makaranta, ba ma malamin makaranta, professional teacher wanda yake na aje aiki, na zo na shiga siyasa a matsayina na shugaban kungiyar malaman makaranta ta primary da secondary school ta Najeriya. Saboda haka na san census bakin gurguru, ba wai ma na jihar Kebbi ba, na Najeriya baki daya. So waɗannan da suka zo suka yi shi, na gan shi tun ina Najeriya, na kuma da stakeholders ina mun zauna mun duba mun ga cewa dai wani ra'ayi ne kawai aka sa wurin wannan abun gadi. Ko da muka zo mun san sha'anin ilimi yana da wahala sosai, kuma dole ne gwamnati ta tsaya ta tabbatar da cewa ta hito da hanyoyi wanda ilimi zai inganta. Bayan na zo ni kaina na sa committee an yi sampling din makarantun ne, wasu na je da kaina na ga abin da don ba magana malamai ba, magana a samu a gyara infrastructure. Idan aka yi gine-gine makarantun nan da annan aka gyaggyara su, sannan maganar malamai ta zo. Bayan na zo na ƙara shekara 5, saboda na ga malamai suna yawan aje aiki ritaya, bisa ga jadawali wanda na bi ina president ga gwamnati tarayya a ƙara malaman makaranta shekaru 5, kamar yadda aka ƙara malaman university da college of education. So na zo na yi signing wannan doka into law don mu yi retaining ne malamai. Committee na nan yanzu ana betin malamai waɗanda suke da suka karanci education discipline nasu. Muna nan muna kokari mu tabbatar da cewa mun fito da hanyoyin da za a yi recruiting din malamai. Amma yanzu abin da muke yi, gwamnati tana kashe makudan kuɗi ne domin gyaran makarantun ne da kuma samu su kaya.
To yanzu da aka fitar da wannan rahoton, za ku aje shi ne gefe ko ku akwai wani abu da za ku yi a kan shi?
Akwai abin da za mu yi, don na sa committee na ce a duba wannan report din da aka fito da shi. Naman ni ina da belief din cewa ba gaskiya ba ne, saboda na san gwamnan da na gada ya yi kokari kan sha'anin ilimi, sannan kuma ya yi kokari kan sha'anin yara da ba su zuwa makaranta. To saboda haka mun zo mun dora mun sa committee yana nan yana aiki, kuma gwamnatin mu ta hito da hanyoyi wanda za a rage ba jihar da ba ta da out of school children, wannan ba za a hana shi ba saboda ko yin saboda irin waɗannan Islamic schools da aka gare mu. So ana yawan almajirai haka da sauransu, in ba an zo an fito da hanyoyin da ya kamata ba domin a rage wannan, ba za a iya kashe shi ba. So gwamnati ta haito yanzu muna building din makarantun ne wanda za a yi western education da kuma Islamic education.
Na'am. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto engineer Idris Gobir, kwanan nan mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamuran tsaro Nuhuri Baɗu ya ziyarci Sokoto, inda a cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma abin nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro, inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannun yan bindiga. Sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin, rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar Gada da kuma wasu garuruwa na gabacin Sokoto inda nan ne yankin da ka fito. Shin ya kuka ji ba a ji gwamnati kamar yadda rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a farar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai, amma ba a ji kamar an ɗan musanya ba, haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba. Shin haka na nufin kun amince, kun yarda da abin da ya faɗa kenan, kun yarda da kalaman cewa an samu nasara 100% akan sha'anin tsaro?
Alhamdulillah Murtala, abinda bayanin da bai ba shugaban kasa shawara ya yi akan sha'anin tsaron Najeriya ya yi na horibado a Sokoto, akwai fannin da ya ɗauke shi wanda mutane ya kamata su yi dubi ta fannin da ya ɗauke wannan maganar. Akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo, akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajiran da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa, kamar irin mutanen da a yan makarantar da aka ɗauka daga jihar Kaduna aka bullo da su har zuwa jihar Zamfara, da kuma wasu irin yan matan gusau da sauransu. A alhakika da gaskiya shi mai ba shugaban kasa shawara mu muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda mukan yi maganganu muka tattauna da shi.
Da waɗannan bayanai na mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Gobir, za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
Madalla. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan dubin gaisuwa mai yawa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyon, ina son ku bani cikakken tarihin sabon shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye. Mai tambaya, Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilin muryar Amurka a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da ansar da ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce.
Wato tarihin Bashiru Diomaye Diakar Faye wanda shine sabon shugaban kasar Senegal, tarihi ne wanda yake da dadi, wanda kuma gaskiya mutane za su dau izina daga wannan tarihi. Da farko dai an haife shi ranar 25 ga watan Maris na 1980, wanda ke nuna cewa shi dan shekara 44 ne a yanzu.
Daktar kace a cikin tarihin sa masu sauraron mu za su ji daɗi kuma zai sa su murna saboda wasu ababe da suke cikin wannan tarihin, kamar menene
wani abun da zai wa muta masu saurare murnan ji? Shine wato yayi karatunsa na primary a nan ƙauyen su inda ake kira Diaganio, wanda yake kuma wannan ƙauyen ya kasance a yammacin wani yanki da yake kira Mborto. Sannan bayan da ya kammala karatunsa ya wuce wato babban garin Bor din inda yayi karatu, wanda za a ce na secondary, wanda kuma a 2000 Faye ya hada abinda za mu kira degree, suna kiransa baccalaureate, kama a ce bachelor's degree kenan, wanda ga bayan wannan ya samu ya yi karatunsa na degree na biyu a fannin shari'a a Sheikh Anta Diop University, wato jami'ar Anta Diop jami'a. Sannan kuma daga nan ya yi wata irin jarabawa wacce take nuna hazaka
kuma aka dauke shi kai tsaye ya shiga wato makarantar horar da shugabanni koko jagorori ta ƙasa wacce ake kira National School of Administration na Senegal din. Sannan kuma a 2004 ya zama na ya ci jarabawan da ake kira kaman jarabawar zama magistrate kenan, wato na masters nashi. To bayan wannan fa maimakon ya ce yayi aikin alƙalanci, sai fa ya ce shi ya fi so ne aikin abin da ya shafi hada-hada na tattara haraji da kuma abin da ya shafi gine-gine. To anan ne fa da ya fara wannan aiki, Allah ya hada shi da Usman Sonko wanda kuma shi ma sare suka yi makaranta a can baya. To dangantaka tsakanin Sonko da shi Faye ta yi ƙarfin gaske, wanda har suka zo a shekara ta 2014 suka kafa wata ƙungiya ta muradin kare wato waɗanda suke hada-hadan gine-gine da kuma abin da ya shafi haraji. Wanda daga baya Sonko ya zo ya kafa wata jam'iyya da ake kira PASTEF, wacce da farko ya gayyaci Faye zamana kaman ɗan kallo. Bayan wannan kuma daga baya al'amura suka dinga canzawa har Faye ya zo ya zame mata magatakarda. To al'amura da za su ba masu saurare mamaki shine waɗannan jagorori guda biyu sun yi fice wajen kare hakkokin talakawa, suna kyamatar cin hanci da rashawa, wanda kuma gwamnatin da ta shure wato gwamnatin Mal bata yi farin ciki da ire-iren yadda suke wayar da al'umma kai, suke fahimtar da al'ummar ƙasa cewa fa ana wadaka da dukiyarsu ba. Wanda bayan sun kafa wannan kungiyar tasu wannan jam'iyyar tasu a ranar 14 ga watan Afrilu na 2023, sai zamana an damke shi Faye a matsayin wanda yake kalubalantar gwamnati, kuma ana masa zargin cewa yana yada labaru waɗanda suke ba su ne ba, wanda kuma kotu ta dakatar amma bai fasa ba, don haka sai aka kama shi. To amma kafin wannan lokaci yana da kyau al'umma su sani cewa shi mutumin Sonko ya yi takara a shekaru 4 da suka wuce, inda ya zo na matsayi na 3 a yawan ƙuri'u. To wannan karo ma kuma ya yunƙuro zai tsaya, to wannan gwamnati ta fahimci cewa zai tsaya, sai ta masa kamu wanda kuma ta same shi a cewarta da laifuffuka, don haka waɗannan laifuffukan sai suka sa aka hana shi takara.
To dakta, wannan dambarwar ta hana ita gwamnati damƙe Faye kenan ko dai?
Ba ma bai hana shi ma Faye din gwamnati ta damƙe shi ba, wanda kuma ta saka shi a kurkuku. Ita gwamnatin Macky Sall a watan Fabrairu na 2024 ta yi wani yunkuri na ganin cewa ta hana yin zaɓe, a sasashinta shine ai babu 'yan takara. To wannan ya tunzura mutanen ƙasa, aka fito ana ta bore, aka nuna cewa ba a yarda da wannan ba. Wanda yake daga baya dole uwar naki ta sa shi wato shugaban ƙasa ya ayyana cewa za a yi zaɓe kuma zai sauka bayan wa'adinsa ya ƙare. To akan haka fa sai ya zamana an fito da doka wacce ta nuna shi Usman Sonko ba zai yi takara ba. To amma kafin wannan lokaci jam'iyyarsa ta PASTEF ta hango wannan, don haka sai ta maye gurbinsa da Faye, amma shi ma Faye yana gargame a lokacin, wanda yake kusan yanda alƙaluma suka nuna kwana 10 ne kacal kafin a yi zaɓe, ita gwamnati ta sake shi Faye, wanda kuma aka zo aka yi ta gwagwarmaya, kuma Allah ya bashi sa'a ya ci zaɓe.
To dakta, shi Faye yaya ɓangaren iyayensa, misali su ma iyayen sun taka wani rawan gani wa ƙasar Senegal?
To wani muhimmin abin da ya kamata al'umma su gane shine baban Faye ma shi ma kusan tsoho ko za a ce da daddin dan gurguzu ne, wanda kuma wannan ma iya cewa shi ma gado yayi wajen babansa. Wato daga kakan Faye zuwa babansa har zuwa kan Faye, mutane ne waɗanda an san su da jajircewa wajen ganin cewa sun tabbatar da cewa talaka ya sarara, an bawa talaka kuma hakkinsa. Akwai wani abun da ya faru da kakansa, saboda kakansa yayi yaki na ɗaya, sannan kuma sai ya nuna cewa yana kwadayin a kawo makaranta wannan ƙauyen su din Diagano, sannan wannan bai yi wa kuma hukuntan Faransa dadi ba, wanda a sanadiyan wannan ma kakan ma ya gamu da artabu tsakaninsa da hukumomin Faransa. To shi wannan abun kenan da ya faru. faru.
To lalle Dr. Faye ya gaji wannan gwagwarmaya kenan. To Dr. mu dawo kan maganar ci gaba da tarihin Ishi Faye.
To Faye ya samu galaba akan sauran abokanan takaransa wanda kuma da yace zabe alhamdulillah ya sake dauko mai gidansa abokinsa Usman Sonko ya bashi matsayin prime minister. A takaice dai Ishi Faye shine mafi karancin shekaru a cikin waɗanda suka yi takara kuma aka zabe su a ƙasashenmu na nan Afrika. Yayi fice sosai wajen yaki da cin hanci da rashawa saboda mutum ne wanda yake kyamatar wannan.
Dakta Ishi Faye kamar me da me suka ja masa farin jini haka?
Kuma abubuwan da suka kara masa farin jini kadan daga cikin su sun hada da kokarin da ya nuna cewa fa yanda ake tatsar dukiyar Senegal ana bawa kamfanonin ketare ba zai aminta da wannan ba, wanda kuma bai dadin nan ba ma muna da labarin cewa ya furta cewa dole ne a kama tsohon shugaba Mal saboda ana tuhumar sa da shi da wasu ministocinsa sun yi almunda hana.
Dakta muna tabbatu bari mu leka ga bangaren iyali. Misali shi sabon shugaban kasar nan na Senegal wato Faye ya bangaren iyali matansa nawa kuma yana da yaya ko bai da shi? Idan ko yana da yaya, ƴaƴansa nawa?
Shi fa Faye matansa biyu, uwar gidansa ana ce mata Mari Kone Faye, sannan kuma amaryarsa ana cewa ana kiranta Afsa. Ita Mari Kone kusan muna iya cewa ƴar uwarsa ce, kuma sun sami haihuwa ƴaƴa har guda biyu, maza uku da ƴa mace. Amma ita amarya Afsa wacce har yanzu dai Allah bai bata haihuwa ba.
Mu anan a Najeriya idan mutum ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gwamna ko yake dafi da madafin iko kai har ma ma'aikatan gwamnati, akwai takarda da ake cikewa na gabatar da kaddarori. Su a can ma suna da wannan dokar? Idan kuma suna da wannan dokar, Ishi Faye ya gabatarwa da al'umar ƙasar yawan kaddarorinsa da ya mallaka matsayinsa na mai yaƙi da cin hanci da rashawa?
To yayi namijin kokari saboda a matsayinsa na wanda yake yaƙi da cin hanci da rashawa ya gabatar da ainihin mallakarsa gabaki ɗaya da yake da shi, kamar yanda tun lokacin da yake fafatukan neman zaɓe wanda ya bayyana wa al'ummar ƙasa cewa yana da gida ne kwaya ɗaya tak a Dakar, yana da kuma fili wanda bai gina ba a nan kuma wajen Dakar ɗin da kuma ƙauyensu na Ndiya Ganiyo ɗin. To gaskiya Faye da Usman Sonko wanda ya zame masa prime minister aminan juna ne, don har ma ta kai ga Ishi Faye ɗin ya yi wa Usman Sonko takwara. Ɗansa ɗaya namiji sunansa Usman ya masa takwara kenan. Mutum ne wanda yake bayan kasancewarsa musulmi yana da ƴar uwarsa kwaya ɗaya, sannan kuma gaskiya ya fi jin daɗin rayuwar ƙauye saboda kusan duk ƙarshen mako yakan je ƙauyensu. To mutum ne wanda yake ya shaku da talaka.
Yanzu shi sabon shugaban ƙasar Senegal menene shirye-shiryensa da ya yi domin ganin talaka da ya shaku da shi sun rungumi Roma demokratiya, sun kuma tafi tare, sun kuma tsira tare?
A cikin shirye-shiryensa yana da shirin cewa zai ba ma ɓangaren shari'a cin gashin kansu, sannan kuma har ila yau yana da niyyar canza takardar kuɗi ta Senegal wato sefa ta Senegal in yayi da ce ya samu wato ayi dalilin da za a haifar da kuɗi na bai ɗaya na watakila ƙasashensu su Senegal ɗin da makamantansu renon Faransa. In kuma hakan ya gagara yana da niyyar cewa dai zai yi kuɗin ƙasarsa wanda yake zai fatali kamar yadda wasu ƙasashe suka yi, zai fatali da kuɗin Faransa. Kuma abin da ya shafi harkar mai da iskar gas ya ce dole ne a komo teburi a sake tsara sabon tsari a shiga yarjejeniya sabuwa fil wacce aka shiga a can baya ba, wacce take kusan tatsar dukiyar Senegal a sabanin ƴan ƙasa su mora.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Baƙukwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da injiniyanmu da producermu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya tayani gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, sai da safon ku. Thank you.